zanga-zangar wadda ta fi tsanani da asubahin yau dinnan talata ta biyo bayan kashe wani bakar fata mai shekaru 20 mai suna Dwayne Wright a wata sirjiya da ta biyo bayan tsaida motarsa da 'yan sanda suka yi da yammacin ranar Lahadi.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan ga rahotonmu na farko, inda za mu ji yadda ake ciki game da batun tsaro a gabar tekun Gini, inda aka girke wasu jiragen yaƙi daga ƙasar Faransa. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Duba da yadda matsalar tsaro ke sassauye salo a ciki da wajen ruwan Najeriya, gwamnatin tarayya ta himmatu wajen ƙara samarwa mayakan ruwan jiragen yaƙi da sauran kayan aiki don tunkarar wannan matsala gadan-gadan. Nan da awa biyu, wata tawagar mayakatar tsaron ƙasar da na mayakan ruwan za su tashi zuwa birnin Paris. A cewar kakakin sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodo Suleiman Dahun.
Insha Allah, yau da yamma tawagar za ta bar Najeriya saboda karɓowa wani jirgi na musamman da muke kira Nigeria Navy Ship Lana. Kuma shi wannan jirgin za a yi amfani da shi ne wurin ƙididdiga da bayanin sufofin ƙarƙashin ruwa. Ko dai an ba da contract ɗin shi wannan jirgin ne. In aka je Faransa, za a sake ba da contract ɗin yin wani jirgin kuma mai kama da shi ɗin. Wata Zubira Geju ne, yanzu an gama gina wannan. So insha Allah za mu karɓo shi, zai taso. Idan Juma'a jirgin zai taso, za su yi kuma kamar sati uku kafin su iso.
Rundunar sojin ruwan Najeriya ta yi ta samun jirage da dama, misali. Ko za ka mana ƙarin bayani dangane da adadin yawan jiragen da ku samu?
A shekara biyar da suka wuce, gwamnatin tarayya ta taimaka sayan jirage da suka kai wajen 380. Mafi yawansu gaskiya jirage sinziri ne, saboda ka san abin da ke faruwa a gaɓar Gini na fashin gwiwa ɗin ne. Saboda haka jiragen da ake saya yawanci na sinziri ne, amma ka san mu a Navy jirgi zai iya sinziri kuma za a yi amfani da shi wurin yaƙi.
Baya ga tunkarar matsalar tsaron a cikin ruwa a jihohin Najeriya, gaɓar tekun Gini na fama da aika-aikar 'yan fashin teku da sauran ƙalubale irin na tsaro, al'amarin da ya ja hankalin shi wa gaba yankin har suka yi wani taron tsaro na musamman a birnin Yaounde, inji Commodo Suleiman Dahun.
An za ka yi tunawa a Yaounde a shugabannin ƙasashen Afirka sun taru saboda su tattauna akan batun maganar tsaro a gaɓar Gini. Shawarar da suka yanke shi ne ƙasashen da suke gaɓar Gini su haɗin gwiwa, duk ƙasa hudu da suke kusantar juna su haɗin gwiwa saboda su magance wannan matsalar maganar tsaro a gaɓar Gini. Abu ne da ke damun gwamnati da kuma yake damun rundunar sojoji. Abala dai ana samun nasara in za ka duba daga 2016 zuwa yanzu. Su masu ba da rahoto ɗin na International Maritime Bureau sun yadda cewa shi matsalar piracy, 'yan fashi da suke cikin ruwa ɗin nan piracy ne, 'yan maganace su. Amma dai from time to time ana samun wa'innan attacks.
Comrade Abubakar Abdulsalam ƙwararre ne kan sha'anin tsaro irin na cikin ruwa.
Sojojin ruwan Najeriya sun ci ƙarfin 'yan ta'adda da suke daga abun da ya kama daga ta'addanci na kan ruwa, daga abun da ya kama da masu safarar mutane ta kan ruwa, abubuwa da daban-daban wanda yake faruwa ta kowane bangare a kan ruwa. To sai dai mu yi godiya masu sojojin ruwan Najeriya domin saboda sun yi kokari.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Hanifa, yayin da Amurka da Iran ke shirin ganawa ta biyu wadda ba ta kai tsaye ba kan batun nukiliya a Vienna a wannan makon, wasu masu nazarin al'amura na cewa lahanin da aka yi ma tashar nukiliyar Iran ta Natanz a ranar Lahadi ya rage ƙarfin turjiyar Iran wajen tattaunawar, a yayin da wasu kuma ke cewa ya danganta ga yadda Iran ta mayar da martani. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki, Jay Litini, ta faɗi cewa Amurka na sa ran tattaunawar za ta wakana a Vienna, babban birnin ƙasar Austria, gobe Laraba kamar yadda aka tsara. Bangarorin biyu dai sun gudanar da taronsu na farko da ba na kai tsaye ba a Vienna daga ranar 6 ga watan Afrilu nan zuwa ranar 9, inda wakilai daga Burtaniya, Faransa, Jamus, China da kuma Rasha suka hallara a matsayin masu shiga tsakani. A tsawon tattaunawar wadda ba ta kai tsaye ba, Amurka da Iran na kokari ne su shawo kan juna don ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 wadda a ciki Iran ta amince ta takaita shirinta da nukiliya a madadin dage mata takunkumi. Masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da aka yi a kasar Myanmar a yau dinnan talata sun mayar da bikin shiga sabuwar shekarar kasar zuwa zanga-zangar bijire ma sojojin da suka yi juyin mulki a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa al'amarin na iya kazancewa zuwa cikakken tashin hankali. Juyin mulkin da aka yi ma gwamnatin shugabar kasa Ansa Suci ranar 1 ga watan Fabrairu ya sa mutane sun yi watsi da yadda aka saba yin bikin na kwanaki 5 na Tungyang. A maimakon haka masu zanga-zangar sun shiga rubuce-rubuce da manne-mannen sakonni na yada manufofin demokradiya akan abubuwan da ake bikin na Tungyang akan su kamar tukwanen fulawoyi da dai sauransu. Wannan juyin mulkin ya janyo zanga-zangar kulle yomin a fadin kasar Myanmar ta buƙatar maido da Ansa Suci da zaɓaɓɓiyar gwamnatinta bisa gadon mulki.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma a bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu inda za mu sake komawa Najeriya inda a jihar Borno aka samu ɓullar cutar ƙyanda ta kama yara wajen 1000. A daidai wannan lokaci da jihar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro ga wakilin mu Haruna Dauda da rahoton.
Kungiyar likitoci da ake kira Dr. Sweet at Border ko kuma nagari da kowa ta ce ta gano wasu ƙananan yara da ke ɗauke da cutar ƙyanda fiye da 1000 a wasu angwani da kuma wani ƙauye da ake kira Zabar Mari da dukkaninsu ke faɗin jihar Borno wanda zakan ke ƙoƙarin samar da allurar rigakafi a waɗannan wurare. Kungiyar ta ce ta fara gano wani yaro ne guda a ranar 3 ga watan Disamban 2020 ɗauke da ƙwayar wannan cuta wanda ga bisani ta so mu gano wasu yara da ɗan dama da su ma ke ɗauke da wannan cuta a watan Afrilun wannan shekara. Ta ce ta rike yara 1,158 wanda suke ɗauke da wannan cuta na ƙyanda wanda kashi 55 daga cikinsu sun fito daga wannan ƙauye na Zabar Mari wanda ke tazaran kilomita 20 daga babban birnin Maiduguri. Kungiyar ta ce ta ƙara yawan gadajenta daga 65 zuwa 105 a asibitinsu na Gwangi da ke cikin garin Maiduguri saboda yawan yaran da suka gano ɗauke da wannan cuta. Jihar Borno dai ta samu ɓarkewan wannan cuta a shekarar 2019 a ƙananan hukumomi guda 8. Kungiyar MSA ta ce zakari ta samar da hanyoyin kulawa ga yara 4,000 a wannan anguwa na Gwangi, kasi 60 cikin 100 na ɗakunan shan magani a jihar Borno a rufe suke sakamakon batun daba barewan tsaro. Dr. Blessing Ejebu Makede likita ce a wannan kungiya da ake kira nagari na kowa ko kuma Dr. Sweet Art Bota wanda ta yi man ƙarin haske game da wannan cuta.
Yaro wanda suna da kinda su fara zazzabi kuma akwai rashes, akwai tari, kuma idon su zai yi ja, muna kiran shi conjunctivitis. Kuma a bakin su a early stages akwai spot, muna kiran shi complex spots. A cikin is whitish, whitish haka a cikin bakin su. At early stages, that is what you see. In sun ga yaron su ko yaron su na da wannan symptoms on the nine mention. Allah su je asibiti, kero su fara ba yaran su gargajiya. Ba ba su fito a ba su rigakafi, akwai rigakafin measles ai. To in sun doka wannan rigakafi, it will break the transmission and protect them in the future from even getting measles. Kuma yara wanda suna da kinda suna zawo sosai ma. Akwai zawo, affect the brain kuma. And then the worst complications of all is rasu.
Kaman wannan ciwo na ƙyanda, yaro ne kaɗai ya kama ko yana kama manyan mutane? Kuma ɗan shekara nawa ne idan sai dai yara, kaman daga shekara nawa ne suke kamuwa da wannan ciwo?
So wannan ciwo ƙyanda, although it is often associated, it also affects adults. It is not common with adults, amma mutane wanda ba su doka rigakafi din, they are at high risk of catching this disease.
Wanda su doka ba su na yara kenan?
Yes, so even adults, mata wanda sun girma, mata wanda suna da ciki, especially children less than 5 years of age.
Ƙasa da shekaru 5 kenan?
Yes, amma zai iya kama adults and children above 5, which is common in children less than 5 years.
Na da yi kokarin jin ta bangaren gwamnatin jihar Borno game da matakan da take duka don dakile yaduwar wannan cuta da ya zakanke addaban kananan yara a fadin jihar, amma haka na bai cimmawa ba. Dana aikewa Professor Isa Marte Useni sakon katta kwana game da wannan batu, wanda ya kuma kasance shi kirki da ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno, amma har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban samu wata amsa daga gare shi ba, kuma na buga wayarsa ba samu an daga ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, a jamhuriyar Niger kotun kula da yadda ake kashe kudaden kasa ta fitar da rahotonta na shekara-shekara bayan gudanar da bincike a ofishi da kamfanonin gwamnati. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimin Barma ya aiko mana da karin bayani.
Kundin tsarin mulkin kasar Nijar ne ya wajabtawa kotun kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati wato Cour des Comptes ta yi wa 'yan kasa bayani a game da abubuwan da ta gano bayan gudanar da bincikenta na shekara-shekara a ofisoshi da kamfanonin gwamnati. Dalilin kiran taron manema labarai a yau Talata don gabatar da rahoton binciken shekarar 2020 fannin kiwon lafiya na daga cikin wuraren da mutunta ka'idar fitar da kudade ta karanci.
Kamar misali, an dauki mutum bai lafiya, ya kamata a kashe wannan shi ko Maroko. To yanci abi mini ne doka ta ce a kashe wannan kudin, a yi kudin wannan akwai matsala. To sai doka ta ce ai gaugawa ai kudin da ba shi a gyara da kawo. To bisi wannan abu akwai matsala kudi, saboda akwai da yawa kudi gwamnati ya yi kudi yan bada an kashe. To a samu a yi takardun a gyara. To shi wani laya ya riga ya dai. Kai kuma kontabul ka riga ka biya. Kenan ya kamata tunda ka avansan kudin. Kina ai takarru a sallame ka kai ma ka samu ka san da kudin kasa an kashe shi takkar. Ku bi wannan fannin akwai matsala. Kai ana daukar lokaci kayan aiki. Duk doka ce ta shekar da aka bada kudin nan akai abansa ya kamata ai takarru a gyara cikin shekarar nan. To shine ke jan lokaci na jan lokaci.
Ma'aikatan magadan gari da majalisar dokokin kasa na daga cikin wuraren da wasu jami'ai kan yi gaban kansu a cewar wannan rahoto mai shafuka 91.
Eh majalisar dokoki kontabul din ta na kasa ya kamata a ce shi ma takarrun shi ya aiko nan ne an ka. To shekaru biyu uku hudu biyar har yanzu ne takarun ba Allah ya sa ba su zo ba. Nan ma akwai matsala. Na biyu an ɗauko zancen meri-meri. To meri-meri ka san akwai taruwan doka ta ce cikin shekara tana taro uku taro hudu. Wani bi taron ma ba. Kuma kare yi laye ya kamata a sai a bi doka a saida shi. Shirin ma an gan bincike ya bada abba abin hanyar da ya kamata a saida shi daidai.
Shugaban kotun Cour des Comptes Nare Umaru ya bayyana cewa kafafen labarai na da rawar takawa wajen fayyacewa jama'a abubuwan da rahoton kotun ke dauke da su. Saboda haka ya kira ga 'yan jarida su bada haɗin kai a wannan aiki na kishin ƙasa.
Je voudrais une fois encore rappeler notre souhait, celui de vouloir diffuser l'information au grand public avec toute la responsabilité requise.
Kwada yake doka ta wajabta aiwatar da bincike a ofisoshi da kamfanonin gwamnati don tantance inda aka shiga da kudaden gudanarwar da ake baiwa irin waɗannan ma'aikatu na ƙasa. Kotun ta Cour des Comptes ta ce har yanzu jami'ai na ci gaba da bursu da shawarwarin da take badawa a kowace shekara. Kafin ganawa da 'yan jarida, dole ne kotun ta damkawa shugaban kasa da shugaban majalisar duki da prime minister kofin wannan rahoto. Sulaimuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa akan irin kalubale da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, kuma Dr. Shaibu Madugu, Director a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya, wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora akan amsar da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku ya fara amsawa akan irin auduga da aka inganta shi.
Sai kuma wani lokaci akan ƙara da na hudu, saboda ita kanta anguliya akwai mai a cikinta, to akan iya inganta shi maman. Amma in kana maganan audugan ne sosai, waɗannan